أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا يا وما صار من ابو سيدنا النساء نعم وسلم على انت الدين المسلم تشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasalar littafin diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu, wanda muna na cikin diwani na biyu mai suna Iksiru Sa'adati fi madh sayyidis sadati sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma zamu tashi a farkon harful wawi, harfi na wawun, inda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa محوت بماح مصطفى، محوت بماح مصطفى أحمدا أسوى عن العبد والأحباب درا ولا غروى. يتي محوت يتي يا أبنجي محوت كاشافي أسوى مياغون أبوى عن العبد دقوانا مباوى إبراهيم إياس والأحباب دمسو يعني رضي الله عنكم درا باكي لا يتي كايا وانا إيكي نشافي من وانا abu bimahin da manzo Allah mai shafi bace bace din nan, ma'ana mai shafi bata mustafan abun zabi ahmadu shine annabi ahmadu wala garwa. Ba mamaki ku saboda ka ba mamaki dan ka shafi dukkan wata bata da duk wasu miyagun abubuwa daga gare mu da albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya ubangiji shine ma'anar mahauta. Ya ubangiji ka shafi aswa miyagun abubuwa anil abdi daga wannan bawa wal ahbabi da shi da masoya ne nurran baki daya bimahin ka shafe ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafe bata mustafan abun zabi ahmadu mai suna ahmadu din nan wala galwa. Ba mamaki ko haka din ila ghaynina tanhul masa'ib in ada alaina wa yanhunaha uhdur wal balwa. Dan haka sai yace al masa'ib musibu tanhu tanufi ila ghaynina zuwa wani mu in ada idan yayi muna ketar iyaka ma dan mana zalunci kenan shine in ada alaina in yayi shishigi ketar iyaka akan mu. Don haka addurru cutace wal balwa da bala'u'a to wayanhu tanfi nahu nahu wajine shi wannan wanda ya nufi da miyagun abubuwa din, wato ma'ana shine don haka dukkan wani miyagun abubuwa da wata musiba to za ta nufi wajen wani wanda ba mu ba, wato shine wani mu wanda ya nufi mu da shishigi da ketar iyaka ko fa man i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum ku, to shine in 'ada 'alaina idan shi wani mai shishigi din mai ketar iyaka ketar iyaka gare mai mana zalunci to al masa'ib shine yace wadannan al masa'ib musibu ila gairi na tanahu tanfi zuwa wajen wani mu ina ada alina in ketar iyaka akan mu. Sannan addurru cututtuka wal balwa da bala'u'a wayna hutun hina hawu wajene shi wanda muna shishigi da ketar iyaka din nan, amin. Waye shuguluna hubbul amin wa dhikruhu عن الكتل والأشرار في الجهر والنجوى موكما ويشغلنا حب الأمين حب الأمين سم أمين تتشن الله وذكره دا أنبتوني ويشغلنا يشغل تدموشيكما عن الكتل دا قبرين مكي نبوي حد ما نبين دا قبري وقو أما أصل كتل دين واتم شيني مكي نبوي شيني كتل دين وشيني حب الامين ثم امنت ان الله وذكره ود انبته ني وشغلنا يشغلتر دمو عن الكتلي daga barin makiyi wala ashrari da kuma dukkan ashraran mutane bil jahari aboye a bayyane wannan jawa da boye duka Allah ya mana maganin su amin yashagaltar da mu kuma da ambaton manzo Allah mu shagalta mu wanci da su gaba ɗaya ma akwai su habibu ilahil arshi majba'u sha'ani fatadhkaruhu indi ala dhumin alhalwa habibu ilahi al-arshi manzo Allah shine masoyin ubangijin al-arshi majma'u sha'anihi matattar dukkan sha'anunan Allah. Don haka wannan manzo Allah dinan fatadhkaruhu ambato na indi a wajena alazzu shine mafi dadi min al-halwa daga alewa halewa wato abun sha mai zaki mai dadi dan dano gabaki to ni ambaton manzo Allah ya fi man dukkan wani abun alewa yau in ka zo ga kalmin yaro ba babban abun da abun burge shi kamar irin alewa ko to in ka bashi alewa shi kamar komai to shine yace to shi kuma ambaton manzo Allah ya fi wannan alewa a wajen yaro din ko in ma ba alewa dai ba ko ma menene mai dadi dai wanda za a sha to ni ambaton manzo Allah ya fi man dadi fiye da wannan abun shine habibu ilahi rashi manzo Allah shine masoyin ubangi Allah shi majma'u sha'ani mai tarshani ne fatazkaru tunane ne kuma indi a wurina alazzu shine mafi dadi min alhalwa bisa ga alewa walimla wa anta alabdillahi sayyidan lisadati hadha alkhaliq haqqan wala da'wa walimla yace me yasa bazan samu haka ba bazan ji haka ba shine walimla me yasa bazan ji haka ba alhali wa anta alabdu kai manzo Allah kai ne haqiqanin bawa lillahi ga Allah kuma sayyidan kai ne shugaba lisadati hadha alkhaliq ga shugabannin wannan halitta haƙan da gaske wala da'awa babu da'awa to me zai hana in ji dadin ka in jin dadin ambaton ka fiye da komi tunda kai ne shugaban dukkan haƙiƙanin bayan Allah don kai ne haƙiƙanin bawa baki dai don kai ne kake bauta ma Allah din yanda ake mata bauta ma Allah ko amma mu kan wa mu nan kuma kai ne shugaban ga shugabannin wannan halitta duka su shugabannin wannan halitta to shugaban su to manzo Allah kai ne shugaban su kuma haƙan da gaske tabbas yanke wala da'awa babu da'awa cikin wannan magana حباه إله واحد متفضل كريم فلم يدرك له مدرك شعوى يتي إله وبنجي واحد مكديتي متفضل مي بيوا كريم مي كوتا حباه شي يباشي ونن جرما دمسي دوك أبون دي يباشي تو ألا ني يباشي متفضل كاس هنجي متفضل مي كوتا واند كودا كمان بيساجي أي كين كبير چنچن شعما أبو باكو سي يمكا تو متفضل كينا كريم مي كوتا amma kyauta karamci wanda za a yi maka amma ba gori ba bin ka da wata magana mara dadi haka kawai an maka to sai ya ce don haka mudrikun mai riska wai mana wani mai riska falam yudrik baya iya riskar sha'awa lahu fagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga wani mai riska ya cimma manzo Allah wajen daraja washi nan babu shi famin huna walul kulli wal kullu daiman wa qartaraku min ba'd dhabahu rahawa yace nawalul kulli to taya za a cimma suriske kai manzo Allah alhali nawalul kulli baiwar dukkan halitta baki daya famin hu daga shi manzo Allah dinni sallama wal kullu kowanne baki daya ga manzo Allah yake samu da'iman adawami daga cikin baiwa ci ne yake samu duk mutum sun samu kuma bayan sun samu karcara ku hakika sun bar baharahu kogin na manzo Allah sallama rahawan dankam cike min ba'di bayan sun samu abin da sun ka samu din wai duk wani mai baiwa bayan ya samu baiwar da ya samu to kuma ya bar wannan kogin da manzo Allah yana nan ciki ne dam bai rage da komai ba shine rahawa ya bar shi nan dankam din shi ciki ne dam alaihi salatu llahi ma hanna ashiqun ila daibatil muqtari man lahu sharwa alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi ma hanna ashiqun matukar mai shauki yayi bege yayi soyayya ila daibatil muqtari zuwa ga madina nan tab abun zabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsayi ba din madina shine ila daibat matuka ya shauki ila daibat muhtari zuwa ga watan madina nan tab abun zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallala husharwa wanda ba wani daya iri ne wato shine wanda ba ya da tamka shine mallala husharwa wanda ba tamka gare shi alaihi salatu llahi thumma salamuhu ma ala aliman naru bihi ligayatul quswa alaihi salatu llahi salatan Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan aminci ne ko kuma ce sannan gaisuwa ta ma al'ali tare da iyalai mannalu waɗanda sun ka samu al-ghayatul quswa qululuwar daraja bihi da albarkashin shi to waɗanda sun ka samu qululuwar daraja nan saboda manzo Allah to su ma gaisuwa ta tabbata gare su madal qadri wal miqdari min khairi mursalin muhammadin al-mahi alladhi rakiba al-quswa yace madal qadri gurgurdan daraja wal miqdar da hakikanin daraja nan ta min khairi mursalin daga fiyayyen mata abun aikowa manzanni kenan shine muhammadin annabi muhammadu almahi mai shafiqata allazi wannan da rakibal qaswa ya hauta gonan tashi mai suna alqaswa dinnan wato wai shine madal qadari Allah kai salati manzo Allah adadin gurgurdan daraja wal miqdar da hakikanin darajan nan min khairi mursalin ta fiyayyen wata abun aikowa shine manzo Allah wato adadin yawan daraja manzo Allah Allah kai salati kenan wane ne fiyayya wa aikowa shine muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam almahi mai shafiqata allazi da kibal qaswa wannan da ya hau din qaswa gudin nan ko qaswa kaga sunan tagore manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa habliya bil muhtari makhtartu daiman li dini wa dunyai ala waqi ma ahwa don haka ya ubangiji wa habliya kai baiwa gare ni makhtartu duk abin da ni zaba daiman adawame lidini ga addini na wa dunyai da duniyata alawan kima ahwa bisa gurgurun wanda nake so amma bil muhtar don alfarma annabi Muhammadu to nika so amana haka ya ubangiji Allah bar harful ha'i harfi kinan naha'un salamun ala tahal amin alwajihi ladal hadratil aliyan nazihin nabihi ti salamun gaisuwa ta tabbata ala tahal amin bisa ga dahan ta cin Allah alwajihi mai alfarma ladal hadratil aliya nangun fadan nan madaukakiya ta Allah madaukin sarki annazihi wanda yake tsalkakakke din nan annabihi fitacce din nan manzo sallama wanda yake fitacce din nan wato shine babba fitacce to gaisuwa ta tabbata ga shine salaman gaisuwa ta tabbata ala tahal amini bisa ga manzo Allah mai suna daha alamin amintaccen Allah alwajihi mai alfarma ladal hadratil aliya nangun watan fadan nan madaukakiya ta Allah madaukin sarki annazihi manzo Allah din da yake watan tsalkakakke daga dukkan barin wani aibi da miyagun abubuwa annabihi wanda yake babba fitacce salamun alaihi min khadimin mutayyimin salamun alaihi min khadimin mutayyimin bi husni muhayya ma lahu min shabihi salamun gaisuwa da aminci su tabbata alaihi gare shi min khadimin daga wannan mai daga mai hidima gare shi mutayyimin abun bautarwa da so bi husni muhayya da kinu fuskan nan tashi ma lahu min shabihi wanda ba tamka gare shi wato gaisuwa ta tabbata ga mai hidima wato shi shehu kenan kai ne yake nufi gaisuwa ta ita tabbata ga manzo Allah shi ba wannan wanda yake shine ma'ana salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga shi min khadimin daga mai hidima gare shi mutayyamin wanda yake abun bautarwa da su bi husni muhayya da son watan wannan kyan fuskan nan tashi wanda malahu min shabihi ba tamka gare ta ba wani mai kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halittar Allah baki daya muhayyan bihi shamsun nahari qad sharaqat yabudu khadimun qad ta'ammala fihi muhayyan fuska ce wadda shamsun nahari ranar wuni ko kace ranar rana ko to kad ashraqat hakika ta samu haske ne bihi da wannan fuska ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da albarka ce fuska khadimun mai hidima kad ta ammala fihi wanda ya lura cikin wannan fuska ta manzo Allah ya sosai da gaske ya so ta girma to ya fu shi kuma zai samu babban rabo sanadiyar wannan haka din ala ahmadin khairil wara haqqa qadrihi salatun wa taslimun adida sinihi yace salatun salati wa taslimun da gaisuwa su tabbata ala ahmadin bisa ga annabi ahmadu khairul wara fiyayyin talikai su tabbata gare shi haka kadari shi gurgurun daraja ce adada sinihi duk adadin yawan shekaru ne wanda ake cewa watan shine farkon samuwa hasken manzo Allah yake sallama shine shehuki shara gare shi wanda ake cewa shine mala'ika wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya tambaye mala'ika jibrilu ya ce wai mala'ika jibrilu yanzu kai shekara nawa kai rayuwarka to shine sai mala'ika Jibril ce to shi dai bai san adadin shekaru ne ba amma dai abin da zai iya tunawa shine akwai wani tauraro wanda yake fudowa wanda shi wannan tauraron yana fudowa duk bayan shekara 70 yana fudowa so daya duk bayan shekara 70 zai ga ya bullo so daya yace to naga wannan tauraron 70 din nan da yake fitar da shi duk bayan shekara 70 din nan na gane shi har so shekara 72 ina ganin haka kaga kenan su ne zaka bugawa watan 70 sai ka buga su sau 72 to adadin wadannan shekarun shine wannan hasken yace ya gani haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ni ne wannan hasken wannan tawaro din wanda kake gani din to ai ni din ne kaga hasken manzo Allah ne so kenan kaga shi mala'ika Jibril bai iya gane shekarun amma dai to ga dan kimanin da yake iya dan ganowa to wannan tawaro da ka bullowa kuma duk bayan shekara 70 ya bullo duk bayan shekara 70 ya bullo har shekara 72 da malaka Jibril yana ganin to sai ya ce to ai ni ne wannan tawaro din Allahu akbar to wannan adadin wai duyi wadanga yawan shekarun to shine yake cewa to Allah kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam adadin yawan su din sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu llahi thumma salamuhu tubairu a'da'i wa kullu safihi alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan aminci ne ko kuma ci sai sannan gaisuwa tai wanda ita wannan salatin nan tubail wa ada'i ta nisantar da makiyana ma'ana da albarka take nan ko ta nisantar da makiyana daga gare ni wa kullu safihi da dukkan wani wawa mai wauta ai mai aikata aikin wauta gare ni to ta nisantar da shi daga gare ni ma'ana da ni da nasu masoyana baki dai ko shine tubail ta nisantar da ada'i makiyana daga gare ni wa kullu safihi da dukkan wawa mai mamman wauta to shi ma wannan albarka wannan salati a nisantar da shi daga gare ni fa huwa silahi wa wasafi wa magfari bihi rudda anni bakar kulli faqihi yace fa huwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam silahi shine makamina wa huwa sayfi shine takobina wa magfari shine watan kwalkwalina shine hulata ta karfe bihi da shine rudda an ka juyar da makara kulli faqihi makircin dukkan mugun malami anni daga gare ni to da albarkar wannan salati wato mazallar ni shine da shine an ka mayan mani wato da albarka ta ne wanda zai samu duk wani mugun malami faqihi to aka kare ni daga sharri shine fa huwa silahi shine makamina wa huwa saifi shine takobina wa miki fari shine kulkulina bihi da shine rudda an ka juyar da makara makircin kulli faqihi dukkan mugun malami anni daga barina alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa yashfa'u fina fa huwa khairu wajihi alayhi salatu llahi salatun allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sanna aminci ne wa yashfa'u sannan wa yashfa'u fina manzo allah ya ce to a cikin gare mu fa huwa domin shi manzo allah shine khairu wajihi fiye da mai alfarma wajen allah to saboda haka shine fiye mai alfarma wajen allah don haka muna roƙon allah watan a muna so da albarkar wannan salati manzo Allah ya ce to cikin mu shine ma'ana wa yashfa'u fina da albarkar wannan salati manzo Allah ya ce to a cikin mu fa huwa domin shine khairu wajihi fiye mai alfarma a wajen Allah subhanahu wataala alayhi salatu llahi thumma salamuhu biha yastafini fawqa kulli nazihi alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan gaisuwa ta biha da albarkar wannan salati yastafini ya zabe ni fauka kulli nazihi saman dukkan wani tsarkakake to in samu matsayi sama da dukkan wani tsarkakake in samu matsayi wajen manzo Allah sallama to da albarkar wannan salati ina ruku aman in samu haka alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabihi wa kulli zawihi alayhi salatu llahi salatu Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan gaisuwa ta wa alin da iyalai wa ashabin da sahabbai wa kulli zawihi da dukkan mutanen shi ma'ana jama'a ta shi manzo Allah sallama to su ma duk gaisuwa ta tabbata gare su shine wa kulli zawihi da dukkan jama'a ta baki daya alayhi min al-abd al-qadim tahiyatun tafuqu tahaya kun tahayal kulli fuhu lifihi yace tahiyatun wata irin gaisuwa ta tabbata alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-abdi daga wan daga bawan nan al-khadim mai hidima wato kai da yake nufi wanda ita wannan gaisuwa din nan watan sai ka ce tafuku ta tsere ma ta hayal kulli gaisuwar dukkan kowa fuhu ba fuhu lifihi baki da baki kuma wai wannan gaisuwa ta zama baki da baki ko in gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ina so kuma in samu mai gaishe ni to shine ka nufin watan tahiyatun gaisuwa ta tabbata alaihi ga manzo Allah min al-abd daga wannan bawa al-khadim mai hidima tafuku wannan gaisuwa kuma ta tsere ma ta hayar kulli gaisuwar dukkan kowa fuhu lifihi baki da baki baka da baka kenan to a samu wannan ina gaida shi ya sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah muna roƙon Allah ya tabbata da mu a cikin wannan soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ganin kimarsa muna roƙon Allah ya tabbata da mu akan haka har zuwa ga mutuwar mu muna roƙon Allah ya tayar da mu a cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.